عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا بالياس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل قريب إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yau a wannan magaraba mai albarka, a wannan wata mai albarka na Rajab, ɗaya daga cikin ashhurul hurum, za mu yi magana ne da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a kan Az-Zubair ibn al-Awwami radiyallahu anhu. Shi Az-Zubair ibn al-Awwami radiyallahu anhu nasabarsa shi ne ibn al-Awwami ibn Huwaylid ibn Asadin. Mahaifiyarsa kuma ita ce Safiyatu bintu Abdul Muttalib ibn al-Hashim, wato ammar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi Az-Zubair ibn al-Awwami kamar yanda yake gaya wa ɗansa Abdullahi yace, Abdullahi, ina da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mai ɗaki na mahaifiyarka ita ce ƴar uwar mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha radiyallahu anha, sannan mahaifiyata Safiya binta Abdul Muttalib ita ce ƴar uwar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan amma ta mahaifina ita ce kakar manzon Allah sallama ta wajen mahaifiyarsa, sannan kuma mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita kuma ita ce wato kakarsa. Wato mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato mahaifiyarta ita ce kakar shi, wato ƴar uwar kakar shi Az-Zubair ibn al-Awwami ce. Sannan kuma Khadija radiyallahu anha ita kuma ammarsa ce, domin ƴar uwar mahaifinsa ce Az-Zubair ibn al-Awwami ibn Huwaylid, ita kuma Khadijatu bintu Huwaylid ita. To kaga dangantaka ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a harda yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan bawan Allah bangije madaukin sarki yayi shi mai safa'u zihini, kwakwalwarsa tatacciya ce, wankakkiya ce, mai saurin fahimta, kuma ba shi da duhun kai ko ba shi da wahalar gane abu. Saboda haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana zo da addinin musulunci, Az-Zubair ibn al-Awwami radiyallahu anhu shekararsa 15 a duniya, yana kallon abin da aka zo da shi, sai ya gane wannan abin gaskiya ne. Saboda haka ya je ya shiga musulunci. An ce ana jin shi ne mutum na biyar wanda suka karɓi addinin musulunci Annabi alaihi salam a wannan lokaci, don haka yana cikin as-sabiquna al-awwaluna na addinin musulunci. Shi Az-Zubair ibn al-Awwami radiyallahu anhu ya musulunta ne wato kafin aiken an ko kafin hijira da shekara 28 aka haife shi. Saboda haka ya musulunta yana da shekara 15 a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Bayan ya musulunta ya gamu da matsaloli na ƴan uwa, dama mahaifinsa ya rasu titin yana ƙarami. Mahaifiyarsa ta ɗauki hanyar rainansa bisa tafarkin wato baffansa ko kuma khalidinsa, kawunsa shine Hamzatu ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Irin yanda Hamza yake jarumi, mafarauci, mayaki, to sai ta ɗauke shi take bashi tarbiya a wannan hanyar tunda mahaifinsa ya rasu. Aka zarge ta dan me zake dora yaro cikin rayuwa ta wahala, sai ta ce so nake kwatankwacin kawunsa Hamzatu dan Abdul Muttalib. Zuciyarsa zama tattaura, sannan jikinsa ya zama ƙarfa lafiyayye wanda zai fuskanta ƙalubale na rayuwa. kuma Allah ya tabbatar mata da wannan. To lokacin da ya musulunta, ƴan uwan mahaifinsa sun kama shi, sun taimar azaba, ta kai za a ɗauke shi a sa masa jaka, a rufe masa kai, a toshe, kuma kunna wuta a tuƙaƙa hayaƙi, ba ta inda hayaƙin zai dinga fita sai ta idansa da hancinsa da bakinsa, har da kai matsayin ya kusan zama magashiyan. To ce ka bar addinin da ka shiga ka huta daga wannan azaba. Shi kuma yakan ce ai la audata ilal kufri ba'da al-islam, babu sauran komawa cikin kafirci bayan na riga na shiga cikin addinin musulunci. Yana cikin wannan maganar hijira zuwa Habasha ta taso, shi ma ya hijira ya bar Makka ya tafi Habasha. To shi kuma Allah ya yi shi dan kasuwa ko mai nasibi a kasuwancinsa, ya je ya komo da ya tafi hijiran ma kasuwancinsa yake yi, har zuwa lokacin da kuma hijira zuwa Madina ta zo, wanda Annabi alaihi salam ya gamu da shi a hanya. Hanyarsa ta kasuwanci ya tawo daga Sham da kayan cinikinsa, in ya gama ya tafi garin da yake, baya komawa Makka, sai suka haɗu da Annabi alaihi salatu wassalam da Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu a hanya lokacin da Annabi alaihi salam ya hijira. Suka kaci gud da shi, aka gaisa, har ya kawo farar riga ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kawo farar riga ya ba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya ce wannan gashi a sa a ƙarasa. To daga nan shi ma kuma ya hijira zuwa Madina din radiyallahu anhu. To shi Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu, tunda mun ga musuluntarsa da kuma zuwa hijirarsa, to sai mu ga kuma tsantseni da yake da shi a rayuwa. Shi mutum ne wanda yake mai tsantseni a rayuwarsa, yana gudun haramun, yana gudun duniya, baya buƙatar ta. Don haka a cikin tsantseninsa da taka tsantsan na rayuwa, an ce shi ne duk zaman da ya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau ba a taɓa samun hadisi ɗaya da aka ji cewa Az-Zubair ya ruwaito ba. Wanda wanda ya rubuta duba littafi ba zai taɓa ganin hadisinsa ba. Ya ce tun da ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda duk ya min ƙarya yana sane to ya zaɓi gurin zamansa a wuta. Ya ce saboda wannan kawai ya ji tsoron kada ije ya kuskure ya faɗa abin da ba Annabi alaihi salam ya faɗa ba, haka bai shi a saban Annabi alaihi salam shi ne wanda ba taɓa samun sa da hadisi ko guda ɗaya ba, saboda tsantseni da gudun kada ya wa Annabi alaihi salam kuskure yana da cikin mizarsa. Sannan shi Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu bai taɓa riƙe muƙami ba, soja ne kawai surfa, wato combatant, mayaƙi ne kura. Shi baya rike mukami ya zama commander ko wani abu na soja, a'a shi dai a tafi da shi, dai gudun wanda ake bukata zai bayar zai bayar. Bai taɓa ɗauki rage wato karɓar haraji ba, a ce shi zai je tattara haraji ko shi zai je tattaro zakka, bai taɓa samun wannan ba, bai taɓa karɓa ba. Kawai ya tsaya ne a mazaunin ɗan kasuwa ko mujahidi, kasuwanci, daga kasuwanci sai jihadi, da an busa dabur to Az-Zubair ko zai fito waje, da an kada kuge to Zubair zai wo waje. To shi haka irayu. Sannan shi Az-Zubair radiyallahu anhu tare da wannan tsantseni nasa, dan kasuwa ne mai nasibi a kasuwanci, sannan kuma Allah ya yi shi mutum ne mai kyauta, mai yawan sadaka. An ce shi yanda dan adam in ka tambaye mutum a rayuwarka mai kafu sha'awa, kamar yanda yanzu a zamani ake, in zaka cike wani form sai a ce ka rubuta hobbies ɗinka, me ye sha'awarka a duniya. To an ce shi in aka tambaye shi me ye sha'awarsa a duniya, zai ce maka kyauta. Mutum ne mai kyauta, kyauta, kyauta. Na haka sun akwai wanda ya ce ya tambayi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama a wani gurin zama, sun kai su 20 ko sun haura, ya ce na haɗa ku da girman Allah, a cikin wanda suka zauna da Annabi alaihi salamu wa kuke ji ya fi kyauta? Sai suka ce masa Az-Zubair wa Ali, Zubair ibn al-Awwam da Ali radiyallahu anhu, wa'annan ba mai kyautarsa a cikin sabon Annabi alayhi salam. Akwai su ɗalha duk suna kyauta, amma sun ware wa'anda sun ce akwai kyauta. Don yanda suke da kyautan sahabbai, abin akwai mamaki. A cikinsu akwai wanda sunansa ya kwanta mun bacci yake, sai baƙo ya zo kwankwasa ƙofa, sai ya ce matafiyi ne ko mai bukata, sai bai wasa ta leko ta ce yana bacci, ni ko ba zan iya tashinsa daga bacci ba, don bukatarka ko mun girmanta ta yi ƙanƙantar in tashi Ubangidana daga bacci, amma bukatar da kake da ita za a warware. Ubangidan yana da kuɗi, ya kace a ɗaura dinkir sai ta dauka cip sai ta ce ungo sai raƙumi sai bawa bayan duk ka gama biyan bukatar ka zaka sai bani zai maka hidima sai raƙumi ka dubi inda zaka dinga zuwa je ka in ya tashi na gaya masa amma duk da haka wannan bai kai Zubairu kyauta ba da ya farka ta ce wani mutum ya zo ya ce mu bukaci ne shi ce ya ni ko na ki tashin ga ce ya aka ita ce wannan jakar kudin na bashi cancak ya ce da gaske ya ce to na baki a saboda farin cikin abin da kika yi saboda abin da yasa suke haka saboda Allah a cikin surati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya ce ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal sallace wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda dai ya ruwa kansa yawa in ka kibarwa kanka kuma in ka bayar ka gama wanda ka bawa din ya ce masallazin yanfikuna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambata sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha so da suna da imanin haka naka kurin suke yin wannan suke barwa to shi Zubairu yana rikicin wanda aka samu cewa suna da tsananin kyauta a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sannan Zubairu jarumi ne a wajen jarumtarsa an ce shi ne farkon mutumin da ya taba ya fara zara kansa kali saboda musulunci tun yana maka kafin ayi hijira kawai sai aka yada jita-jita a garin maka cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahada to Zubairu da ya ji wannan sai ya ciccire rigunansa kawai sai ya bakkan kanuwa sai ya dauko takobi sai zare shi kawai ya fito daga gida to shine aka ce awwalu man salla sayfa hulul islam da ya zare takobin to bai yi abin mutumin yau ba mutumin yau an yi magana ba ya tantance ta sai ya je zartar kawai da ya je sai zare takobin sai ce ba zan fara komai ba sai na je inda nake tsammanin ganin annabi sai na tabbatar haka ne zan ci gaba da kashe mushrikai har izuwa lokacin da ni ko za su ci karfi na su kashe ni kawai yana zuwa sai annabi sai ya ganshi da takobi a zare shi ya Zubairu sai ce labari na ji an ce wai an maka shahada shi ne na zo na tantance dan na sai ce da gaske ne fa abin da ya ce masa da gaske ne fa ya ce da rayuwa ba ta da amfani sai iya zan kashe iya abin da zan iya kafin su kashe dan ban ga amfanin kuma ci gaba da rayuwa ba to annabi alaihi sai ya dauri ga sai ya sa masa kuma sai ya masa addu'a ya ce to tashi koma gida daga lokacin bai kai 18 ba a rayuwarsa amma da yake jarumai ne an kora su a kan rayuwa ta jarumta ya san yadda ake yin komai din sannan Zubairu radiyallahu anhu rawar ganin da ya taka ta jarumta a yakin Badar shi ne wanda ya wa annabi alaihi salam ganganima ta haƙiƙa saboda ɗan kasuwa ne yana kaiwa da komawa duk nahiyar daga Makka zuwa Sham ba inda ba a san shi ba kuma an san shi ya shahara da kasuwanci sura ka Quraishawa sun fito da maganar su yaƙi annabi alaihi salam sai annabi sai ga badda a cikin mutanen babu wanda ya fi cancanta ya masa leƙen asiri ya masa ganganima ya samo masa haƙiƙanin labarin Quraishawa tatacce kamar Zubairu so da duk garin da yaje in ya tambaya ina Quraishawa suke babu wanda zai yi dar ba wanda zai zargin wani abu saboda ya san alakar sa ta kasuwanci ba ma za a kawo wani abu da yaƙi a ka ba saboda ka je tattaro labari tatacce ingantacce ya kawo annabi alaihi salatu wassalam sannan Zubairu radiyallahu anhu a lokacin da yakin Badar ya rincabe ta kai annabi alaihi salam ya faɗo wani karin magana da ba a taɓa jin sa ba a larabci sai a ranar da gurin ya turnike aka yi gumurzu sai annabi sai ya kalli yakin sai ya ce al'ana hamiyal wadis yanzu tukunya ta tafasa ina za a sa tukunya ta dinga wata tsarawa ke na sama yana koma kasa na kasa yana koma to shine hamiyal wadis to da annabi sai ce hamiyal wadis to sai aka samu wani mutumin Makka ana ce da shi Ubaidah ibn Sa'id ibn al-As ya shiga cikin wato makamai ko maka wato kariya ya saka silke ya kawo kwalkwala duk abin da zaka sani a jikinsa wanda wani makami zai iya taba sai da ya rufe jikinsa sukub ya zama kamar irin robot din nan ya fuska kadai nan ya bari a bude ya fito kuma kakkarfa ana ji da shi ya zo yana kirari Zubairu sha wannan ai an gama da shi da ya taba kibiya da ya auna shi malam sai a ido taw shikenan anan ya fadi sai shi shura kurin ya mutu to shine ya ƙara sakariya lagon wato Qurayshawa a lokacin da aka fara yakin Badar to sannan aka ci gaba da dego murzu a yakin Badar din to rannan kuma a yakin Badar din ya saka wani rawani dorawa to sai ya nada shi haka ya lafiya nan nade kansa da shi Annabi alaihi salam yace yau duk mala'ikun da Allah ya aiko shi yakin Badar kowanne wannan rawanin ya daura irin shiga Azubair gaba ɗaya mala'ikun yakin Badar suka yi gaba ɗaya saboda goyen bayansa da Ubangiji subhanahu wataala ya yi to sannan bayan an gama yakin Badar din mutanen Makka sun tafi to kwararre baya ganin abu kurin ya bashi sasakai in an yi abu an gama an ga an gama yaki kuma kai shiru ka ce a'a yanzu nan ka fada gare ni sai ka fada gare ni wannan ba mu da wani wanda ya zo kasan nan ya cinye Borno mugamiri ne daga kasar Sudan ya fito da ya zo sarakunan Borno suka fatattake shi suka yi masa raga-raga suka kore shi da suka taho gida da zai kwance damar yaki suka kwanta suna huta kan ka ce kwabo ta kama sarkin Borno a hannu shine ya kwace Borno to mayaki baya wannan saboda da aka yi wa mutanen Makka manya-manyan Makka a hannu aka tungume su aka karkashe sauran irin su Abuja da makamantansu duk aka kashe su Annabi sun bai gamsu saboda su mutanen Makka suka tafi sai da ya tura wato sai da ya tura su Azubair cewa su bi masa game mutan Makka suke nufi ai ya tura kai mutane cewa su bi masa sawun mutanen Makka dan su tabbatar ba za su je wani guri su tsaya su daura damara su sake dawowa ba in za a yi haka to matsala za ta faru sai a dauki mataki ya tura mutan goma din nan suka tafi suna bin su mutan Makka sai suka fahimci ana bin su sai suka yi musu kofar rago sai suka tsare su a wani guri da yake kansa Usfan wanda yake tafiya daga Jidda ko Makka zuwa Madina ya san Usman akwai police checkpoint a gurin yanzu to da yaje suna zuwa Usman sai suka yi musu kofar rago tsakanin duwatsu sai suka far musu saboda haka sai suka yi wa mutum takwas shahada sai suka kama Hubaybu ibn Adi radiyallahu anhu to shi kuma a wannan yakin da ba a dade da gama shi ba ya rawar gani dan ya karkashe manya-manyan Makka da yawa sai shigo hannunsu daga shi kenan dama ta samu shine suka tafi a ƙarshe suka kowa yana jin haushinsa suka samu suka masa kaca-kaca suka masa shahada kuma suka tsire shi aka saka mutum wajen 40 ko 50 aka ce su zauna dan kada wani ya zo ya dauke shi anan sai da yaji wannan abin da ya faru sai ya ce a cikin ni ga kuma aboki tare da shi din a daure a rataye ga kuma mace shi sai sako shi da almiqidadu ko hakura suna jin waɗannan biyu ne suka za a sake karkashe manya-manyan Makka a wace iya wannan da muka rama muka kushe kushin Hubaybu ibn Adi yace suna sauke shi sai Jibril ya sauka sai ce innal mala'ika tatabaha bi hazaini min asbin ashabik mala'iku min hoki sabi samawatin da dukkanin su suna alfahari da abinda wayannan guda biyu suka yi a cikin sahabbanka to shine abinda yi a ranar yakin Badar to haka kuma a ranar yakin Uhud shi ma yayi rawar gani musamman da aka ce Annabi alaihi salam ya rasu kowa yana yada takobi yana kuka shi kuma lokacin ya sake zage dantse aka ci gaba da gumurzu yace sai dai a ya kashe wanda zai kashe shi ma daga nan yi shahada har ta bayyana cewa Annabi alaihi salamun yana nan suka zo suka yi masa kawanya akai wanda za a yi kuma mutan Makka suka janye daga wannan guri suka tafi to bayan mutan Makka sun janye shi Abu Sufyan ya gama kirare-kirarensa yayi kirari yana cewa a cikin taron nan akwai Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam Annabi alaihi salamun shikar wanda yake masa uffa akai shuru yace akwai Abubakar ibn Abi Quhafa Annabi sai shikar wanda ya bashi amsa akwai Umar ibn al-Khattabi Annabi sai shikar wanda ya bashi amsa akai shuru sai yace al-Hubal ko al-Hubal babban gunkin matan Makka ya daukaka ya samu nasara sai Annabi sai to fa ku bashi amsa tunda Allah aka taba yace me zamu ce sai yace Umar bashi amsa saboda an san sai na Umar lokacin a haƙe ike sai abin da aka yi an takure shi ne sai suka ce da su ku ce da shi Allahu a'ala wa ajal kuma wanda duk kake cewa ka ambaci sunansa suna nan da rai sannan sai ya ce lanal uzza wala uzza lakum muna da uzza ba ku da uzza annabi ce ku ba shi amsa suka ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majalisin lamun ba ku da maula irin namu sai ce alharbu sijan yaki wukar hawaci wata ranta yanka mai mai wata ranta yanka guzuma sa'arna li badrin yau mun dauki fansar badar sai na Umar yace a'a qatlana fil jannati wa qatlakum fil nar din namu da suka mutu suna aljanna naku suna wuta so daka ba dau fansar ba to matan maka suka tafi annabi alayhi salam yace da sai na Ali tashi bi suka gani idan sun haura kuma ka zo ka gaya mun in sun hau dawaki ka zo ka gaya mun suna lebisu sai ya zo ya ce masa na ga duk rakuma suka wuce ce to mutum Madina ba yaki za su da sun hau dawaki to Madina za su je su tunkara sai mu je mu sake tarar su a can duk da haka sai ya samu da failak idan ka ji an ce failak da larabci bataliya kenan sai annabi ya samu da failakani dai failak din sai ba shi na Abubakar radiyallahu anhu dai kuma sai ba Zubair yace ku bi su dan su san cewa da maza suke magana duk raunin da aka yi mun ni da wayanda aka yi wa shahada su Hamza su Mus'ab ibn Umair su Abdullah ibn Jahsh wannan ba za ta samu lakwalakwa ba bi su to shine suka bi mutanen Makka din da suka bi su wannan runduna guda biyu kowanne jarumi ne yake jaye da ita yake mata jangora sai mutum muka shiga cewa to ai magana ma sai magana dawa bata taso ba nan da nan suka kara gaba su da ka da Madina annabi sai da kansa sai ce shi ma zai sake bin su shine wanda ya bi su aka da Amraul Asad wannan lake sha lazina sajabu lillahi war rasuli bin ba'di ma asabahumul qarh duk jikin su miki wani jinin ma bai gama zuwa wani ya kare wani ya targade haka suka bi shi aka tafi suka je suka yi sa'a ana suka kamo Abu Azza al-Jumahi wani mawaki wanda annabi sai ya nuna mana yanda mazaji ya kamata su zama ya kama shi a hannu ce kai ban kama ka a Badar ba baka da kuɗi da zaka fanshi kanka kuma mutan maka suka yi watsi da kai suka kasa fansarka baka da kowa kai mun alƙawari ba zaka ƙara zuwa inda ake yakata ba yanzu ya ganka anan sai ce sake mun alƙawari sai sha a mu'mini ba ya zura hannunsa a rami a sara kuma ya sake maimaitawa sai ce na Zubairu sai sare kansa kawai shi ne yi masa wannan dama shi Zubairu su ne giwar sarki duk inda annaba su zai tafi su ne suke gabansa da shi da Sina Ali in sare wuyaye ne dama su ake kira kuran su fidda kan mutum yan gumurzu za a yi su ne suke tsare sai an yi gumurzun da kafin mutum ya iya keta sai ya tadda annaba da shi wannan ma mustahili ne ba zai yi ba to shi Zubair shi ne abin da ya shi kuma a Badar ai Uhud to sai a Banu Qurayza lokacin da aka yi ahzab aka kewaye Madina yayi rawar gani ko mahaifiyarsa ma ta yi rawar gani domin lokacin mahaifiyarsa ta haura shekara 80 amma da aka samu wata kafa aka sami wato udumu na abin nan na Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu lokacin lokacin da aka yi ahzab aka kewaye Madina yayi rawar gani ko mahaifiyarsa ma ta yi rawar gani domin lokacin mahaifiyarsa ta haura shekara 80 amma da aka samu wata kafa aka sami wato udumu na abin nan na Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu lokacin Madina tana da tsarin gidaje da ake kinsa udumu jam'in sa ana ce da shi adamam wato za a yi gida mai kama da kwaryar binni da kofa da ganuwa da komai da mutane a cikin gidan gaba ɗaya shine udumu to lokacin Hassan yana da irin wannan kuma su ne wani san ado na Madina sai wani Yahudi ya kardada sai faɗo nan an tara mata da mana sai a tara su anan saboda hadarin yaki kar abu kowa yana yawo Yahudi da ya fahimci mata ne anan kurin sai ya fada yana fadawa suka yi kururuwa Hassan ga wani Yahudi ya ce ni mawaki ne sai ya safi ya daje ina dagi ta karba ina yake ta tare shi gaba da gaba duka daya sai dai gobe kiyama aka busa kaho zai tashi ko shura bai ba tana sama da shekara 80 ko da tsarin cin abincin su ba irin na yanzu bane to shi mahaifiyarsa ka tai to shi ma yayi rawar gani ana ana gama wannan Allah ya fatattaki mutanen Makka da iska da junud wanda musulmi ba su gani ba annabi sai ya dawo gida an zo dai daga cikin mai ɗakin sa tana wanke masa kai sai malaika Jibril ya zo sai ce ha kun kwance damara amma mala'iku ba su kwance ba Allah ya umarce ka ya ki bani Quraiza annabi sai ce wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira kada ya sallar asar a Madina sai a bani Quraiza wannan ne sabai suka fahimci magana tana da harshen damu wadan suka fahimci gaggawa ake nufi amma da lokaci zai kore maka kana Madina zaka iya sallah wani suka fahimci ko gobe zaka kai ba za ka yi sallar asar ba sai a Madina to su kai wanda ya dauki fassarar sa kuma ya aiki da ita to da aka je bani Quraiza aga annabi alaihi salam sai ce kowa ya daidai ko da magana ce mai harshen damo za ta dau wannan to da aka je aka kewaye bani Quraiza sai tsaran ya tsawo su kuma suka buya ta tsakanin buruci suka dinga musulmi banna suka dinga barin musulmi annabi sai ce kai a kawo karshen wannan lamarin ma sai ce ina Ali ina Zubair sai ce ku yi mun maganin wannan yace dama kawai sai ce Zubair yace yau ko mu tafi inda wato kawuna Hamza ya tafi ko kuma mai maganin garin nan da suka je kofa ce fa irin ta gari an ce su biyu da suka girgiza ta sai suka cire ta suka aje kawai shine haka suka girgiza ta suka cire ta kawai shine mutum suka zama to ana aka rusa bani Quraiza a gama da su a wannan to shine cikin gudunmawar da shi Zubair ibn al-Awwami radiyallahu anhu ya bayar a yakin bani Quraiza haka kuma a yakin Hunaini bayan annabi sun ya bude maka sai ji labarin Saqifu da Hawazinu Malik ibn Auf ya hada rinduna yace bari yazo ya tilmishi annabi da sama a cikin garin Makka dan ba zai bari wannan nasarar ta tabbata ba ka taho annabi sama ya samu sa'a ya fatattaka su bayan Allah ya koya musulmi darasi a gurin yakin domin sun yi alfahari da yawa Ubangiji ya tambaye ya taimake su fi mawa'i na kasira a gurare da yawa wa yawma hunaini iz ajabatkum kasratukum falam tuguni ankum minallahi shay'a suka kasa komai Ubangiji ya fama su darasi dan sun ji wani abu a rai dan kar su saki haka to sannan ya taimake su din suka fatattaki wayannan suka karya su da suka karya su Auf ibn Malik ibn Auf da ya ga ya karaya an kare su gefu da Hawazin sai ya saki hadarin dina yanzu musulmi sun saki jiki ba su ankara ba sai zai musu shiga sauri a Zubair ashe na la'akari da shi sai da ya gama hada shi kadai ya je fatattaka wannan da ne tarwatsa ta ya kore su sannan ya dawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam haka lokacin bude masa shi ma wato lokacin da sayyidina Amr ibn al-As jalan ya duba abu ya rikice sai ya turo sayyidina Umar jalan ya ce ina son ka taimake ni da madadi na sojoji wato reinforcement ka taimaka mu sai ya aika masa da mutum 4000 mayaka sai kuma ya bashi komandoji akwai Zubair a cikin su akwai Al-Miqdad a cikin su su dai hudu ne biyan na manta sai ce su tafi sai ya rubuta masa sai ce to su wayannan hudun yace kowane mutum dai tankar da 1000 yake ka je ga sanan su suka je suka taimake shi haka lokacin Yarmouk haka shi ma yayi lokacin da aka yaki da Adrafu Sham kafin a kwace Baitul Maqdis ana wannan gugumrizin da aka fara yaki abubuwa suka citira sai sabai suka ce ina Zubair zaka iya kukan kura ka buda mana hanya mu bi kai sai ai zan iya to shine Zubairin shi ma ya fito yace imma nasru wa imma shahada kaman ɗaya biyu ko mu samu nasara ko ne shahada sai kurin ya kusa aka fara dauke ba da sabai suka bi shi to anan aka yi nasara a ƙarshe har aka kwace masallacin Baitul Maqdis to wani daga cikin ba'ari shashi ne irin jarumtarsa radiyallahu anhu sai falala wanda yake da ita radiyallahu anhu annabi alayhi salam ya ce dama kuma ikon Allah da shi da Al-Hattul Fayyad ibn Ubaydillah da shekara ɗaya ka haife su kuma tare suka musulunta annabi sai dinga hada su gaba ɗaya yana musu abuwa duk tayin su a sarki da tafiya sai ya ce Al-Hattu wa Zubair jara ya fil janna Al-Hattu da Zubair makota ne ga ɗaya ga ɗaya ga gida ga gida kaga wannan falala ta isa ta isa da ga wani roƙa'i ko Rabi'at ibn Ka'b al-Aslami yana yaro bai balaga ba yana kwana gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji motsin Annabi sallallahu alaihi wasallam da dare sai ya taso
har sulami ake su da ya fada ce annan wa daga irin yanda wannan karamin yaro yake sai ce kai Rabi'a ba wata alfama zaka roke ni maka sai ce to zan je in je kai shawara sai ce to yadda zaka ji ma sai ya dawo sai ce me kake so sai ce murafaka ta kafil janna in zama kocinka aljanna sai ne shi masa awa gaira zalik ba kada wata alfama ba wannan ba sai ce ita kai nake so sai ce to na yadda amma ni alana suka bi kasaratu sujud taimaka mun da yawan sujada wasu jiri wakatar kai yau ita sallah sai nan da nan ka taimaka mun sai in kai ka wannan matsayi in ya tambaye shi da wa kai shara ki ban shawara da kowa ba ne wa na roki kudi ba ba na roki wani saurayi ba wannan kawai shi yafi alheri gare ni to shi Az-Zubairu da Talha kawai kitigat annabi sai yake ce jara ya fil janna makotana ne aljanna sannan annabi alayhi salatu wasallam kulli nabiyyin hawariyun an san hawariyawa da nake ce qalal hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahidu bi anna muslimuna to annabi alayhi salatu wasallam kulli nabiyyin hawariyun duk annabi daga annabi alayhi salatu wasallam yana da hawari wato shahidi mukhlisi a zuciyarsa ba shi da kaikayi ko daya akwai kyakkyawan niyya da ikhlasi a shirye yake ya mutu saboda wannan annabi babu abin da ba zai ba saboda shi ko ba abin da wannan annabin zai yi yaji a ransa abin ya so sa masa shine hawari mukhlis as-sadiqul hamid sai ce to sai ce hawariya Az-Zubair ibn al-Awwal ni na wa hawariyin shine Az-Zubair dan Awwal to shi abin da an aisha mu kenan sannan shi Az-Zubair ibn al-Awwal radiyallahu anhu Allah ya hore masa tsananin tawakkali ga rike Allah subhanahu wataala shi sai bai taba rike makami ba amma duk lokacin da wani mu ce ka masa ajiya sai ce wani ga ajiya ta kudi ko ga ajiya ta kaya sai ce a ta bana ajiya ba in ka bana ajiya ta iya sarta iya lalace wani abu ne na lalace sai lalace sai dai bar min shirance in ajiya ce ba dama a taba sai dai abu ne ka kai ka canza masa guri amma kai saka taba sai ce bar min rance zai bar masa rance sai ya ci in ka zo biya ga sai in biya ka dai abin da ka karanta bayar sai cin ya kora duk wanda ya kawo to kai sai a lokacin harbul jamal dama anan irasu yakin da kai da na Aisha radiyallahu anha da sai na Ali radiyallahu anhu to shine cikin da na Aisha radiyallahu anha to daga baya ya fahimci yakin nan ba daidai bane wannan abu sai ya janye to sai ya gaya wa ɗansa yace yau mutuwa zan yi shi amma akwai bashi a kaina bashin da yake kansa ya kai miliyan dan na wannan lokaci sai ya ce amma idan na mutu ka ce da maulana ubangidana jini da biya mun bashi sai ce to sai ce da shi waye maulanka sai ce Allah sai ce shikenan aka zo ku a wannan rana Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu wani bawan Allah ibiyo shi mungu ana kiyansa ibn Jarmus da ya ga yana bin sai ce kai menene kake bin a abara sai ce da shi uzkurullah ko azkurullah Allah nake ambato sai ce shikenan ya fa karfin sama da ya fada ka sai rubu dashi a kaje sai ya fahimci so yake masa shahada sai ce tazkurullah wa tansahu kana ambatan Allah a baki amma zuciyarka ta manta Allah to shi a karshe shine ya masa wannan ya fake shi ya tada sallah kurin sai ya masa makani shine ya rasu da ya rasu yana tsammanin yayi gwaninta shi aka ji a gashi na al'aka ce ai an kashe Az-Zubair ibn al-Awwam sai ce ku je ku yi wa wanda ya kashe shi albishir da shiga wuta sai ce na shiga uku na dauka zan masa gwaninta kuma yanzu haka ya ga mutu daman lokacin suna zaune wata rana annabi sai suna zaune sai ce da sai na Ali kana san Zubair kuwa sai ce abokan wasa ne da mahaifiyarsa da mahaifina ba uba ɗaya suke ba abokin wasa ne sai ce za ka yi ranar za ka zara kansa ka yi zara kansa ka liku ya ki juna sai ce amma ko wanda duk ya kashe shi dan wuta ne saboda haka da aka zo kudin ko aka zo harbul jamal din sai ga sai na Ali ya fito Zubairin ya fito sadaka rasulullahi dan da nan sai Aisha suka tana wani sai aka ce gafi abin da annabi alaihi salam ya faɗa sai na Ali ya janye shi ma sai janye to abinda ba a yi ba kenan to shi wannan da ya masa haka sai ai masa albishir da shiga wuta aka kawo masa takobin ya karbi takobin ya sambance shi ce wannan takobin me shi ya huce wa manzo Allah sallama takeici ba zai kirku ba to to Allah ya masa gafara. To shi Az-Zubairu din da yi wannan da ya rasa sai dan uwansa yazo ya tambaye dan sa Abdullahi radiyallahu anhu yace da shi bashin nan da ake bin mahaifinku an yi aka abin da ya bari na kadara zai iya isa ku biya sai ya rufe masa sai yace ai ya kai 100,000 sai yace ina ba za ku iya biya ba ku zo in taimaka in biya masa to a lokacin bashin ya haura miliyan yake masa 100,000 yace ba za ku iya ba to lokacin abin da yake da shi gidaje ne a Madina wanda ake musu danga da dashi ba gida ne ke rarre irin mahadika ture din nan ba dashi ne kurin kewaye sai wani amina basara ba su fi bi ba a kufa da misra in ka tattara su gidajen ba su fi 15 ba sai gona sai aka tattara su ba sai biyan 100,000 balle miliya sai sai aba ma bukatar taimakon ka sai duk wanda ake bi bashi suka zo suka ce to mun ba ku zabi in kuna so za mu yafe wa Az-Zubairu abinda muke bin sa ko kuma mu daga muku kafanan da wayansu shekaru sai Abdullahi yace ba ma bukatar ku yafe ko ba ma bukatar ku daga kafa so muke ku matsa ha ya ba ku da kudi za ku ce ka ce a matsa ko baka san a yafe to kawai sai yace Maula Zubairu ikida an hudainahu sai Maula Zubairu yace in ga maka abiya masa bashi to me abu kawai sai saki albarka a dukiya sai wannan babba ya zo ya ce yanka min guri kaza na siya kaza wani zai ce yanka min kaza na siya kaza wani zai ce yanka min kaza na siya kaza san ka ce me wannan abu ya taru an sayar duk da aka sayar sai da aka biya bashin nan gaba daya bayan an biya bashin sai Abdullahi yake ba za a raba gado ba sai an zo aikin haji a zaman Mina duk duniyar musulmi ta taru ta lokacin za a yi tashela wannan kwanaki uku wa yake bin Az-Zubairu bashi in a faɗa a biya aka yi a Arfa aka yi wannan ba a samu ba yace ba za a raba gado ba sai wata shekara ta zo aka yi wannan aikin haji yace ba za a raba ba sai da wata shekara ta zo aka yi yace ba za a raba ba sai da aka shekara hudu saboda aka zo shekara hudu abinda aka samu za a raba gado wato miliyan 50,600 saboda yayin Allah da gaske baya jin dar dan haka Allah ya masa wannan kuma ya san Allah din da ya ce wanda duk in kar in ce man takarraba ilayhi shibran takarrabtu ilayhi zira'an duk wanda ya kusance Allah dani dai Allah sai kusance shi kamu da man takarraba ilayhi zira'an takarrabtu ilayhi ba'an wanda ya kusance ni kamu dai zan kusance shi gaba guda duk abin da kai wa Allah ya fi ka karamci ninka maka zai in ka ga baka samu wani abu ba to baka yi masa yanda yake so ba ko mutum ya faɗa da baki zuciyarsa ba ta yadda ba to haka Allah ya yi masa dukiya ta zama mai albarka sannan aka rabawa zuri'arsa to wannan shine a dan takeice wani abu daga cikin rayuwar Az-Zubairu ibn al-Awwam radiyallahu anhu wani darasi kwaya ɗaya da nake son ba mu shine an tambaye shi wai Zubairu ya akai kai kuɗi irin wannan mamako haka sai ce tunda nake ban taɓa sayan wani abu mara kyau ne alguzna sai da shi ba wannan shine abu na daya ban taba sayan wani abu maib wa tajirtu fihi ne ciniki a cikin sababu ba almundahana babu alguza kasuwancin sa sannan lam utajir si atan ban yi kasuwanci dan tara kuɗi ba ko ra'ar ribhi ba dan samun kuɗi da riba yace ban yi ba nayi ne kawai dan na ci halak sai yace wallahu yubariku liman yasha Allah shi yake albarka ga wanda ya so ba dabaraka kai dan kasuwa ba kuma gashi hakan ya masa daga sai kullun aka tambaye shi yake faɗa ban yi ciniki da abin ban sai da abin da yake mara kyau ba sannan kuma niyyata ta kasuwanci ba ta tara kuɗi ba ce amma tarin kuɗi wallahi yubariku liman yasha Allah shi yake albarka wanda ya so za ka kada dan kasuwa ka matsa ka ce sai ka ci kazamar riba sai kai alguz sai kai kaza ba za ka samu komai ba sai wannan Allah ya rubuta maka sannan kuma girman kai zai gurin Allah subhanahu wataala wanda duk girman sai faɗi gurin Allah ya gama wulakanta ka faɗi gaban kowa a idan kowa in a gurin Allah baka faɗi ba kai nasara to wannan darasi ne nake ganin ya kamata mutumin yau wanda ya daure wa alguz gindi ya kuma afuki kuɗi ko ta wace fuska to ba za a yi kuɗi da wannan ba Allah kurin za a bi ai kasuwancin yanda Allah ya tsara to in Allah da zai saka albarka a ciki dama tunanu Allah sai sai in sadaka wa bayyana burika lahu ma fi bai ihima wa in kazaba wa katama muhi albarkati bai ihima duk lokacin dan kasuwa yayi ƙarya ko ya ci amana a kasuwanci ya alkus ko ya boye wani aibi na abin da yake sayarwa annabi ya ce Allah zai shafe albarkar kasuwanci sai dai wahalar kurin amma ba zai samu komai ba kuma in ya samu babu ɗansa da zai kare da arziki sai duk sun tsiyace wannan shine abin da yake biyowa baya dama ko da mutum da bige-bige ya karasa to zuri'arsa za ta kare amma in yi wa Allah wancan to ga inda iwa Zubair din nan daga gungun shi wanta Allah haka zai zuri'arsa Allah na kishin mutanen da suka bi shi yanda yake so sai ga yana ta kare su annabi Musa alaihi salam da suka yi tafiya da Hidir alaihi salam katanga za ta fadi Hidir ya kare ta shi da annabi Musa alaihi salam yace da shi laushi talattakatta alaihi ajra garin da suka saukar mu suka kin baki gashi katanga za ta fadi ka gyara da ka sani nan muke kamata mu dora musu police sun biya da aka zo fassara me yasa Hidir yi wannan sai ce wannan katangar a karkashin ta akwai dukiya ta waɗansu marayu idan katangar ta fadi akwatin zai fito fili barai za su dauke amma wa kana abuhu ma salihan baban shi mutumin kirki ne dan haka ubangiji yake kishin zuri'ar masana tafsiri suka ce ba fa wanda ya haife shi bane ba kuma kakansu bane ba kakan mahaifinsu ba ba kakan kakansu ba kakansu ne hawa na bakwai Allah yake bin wannan zuri'ar yake kishin ta saboda wannan abin da yi to wannan Allah kuma kullun yana gaya mana kazalika da jizul musulina talla yake yana baza shi haka nake wa duk wanda ya kyautata Allah samu da kyan da zina sami'una alqaula kai tabi'una ashanahu kuma Allah tarfa mana albarkar Zubair ibn al-Awamir radiyallahu anhu da al-khulafa ar-rashidun da kuma as-sittatul baqi aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam